yanda na baka tusa ta mai wai zai yesu da farum ne sinum ga umman wayni unuku remri asilam godike
Can Jesus set inside where?
No, can you set me?